yanke hukuncin ke da wuya sai kawai Jalin Gofa da jihar Taraban ya dau tsuma, inda jama'a suka bi kororo da tituna bisa rikin jami'an tsaro suna murna kamar haka.
A masu tsaro kamar yadda kuke ji da a yanzu cikin garin Jalin Gofa ya dau harami, inda yara da manya sai murna suke suna yawo suna ta shewa na wannan murna da aka samu kamar yadda kuke ji. Kuma dai jami'an tsaro dai kuna ji yadda suke tafiya domin tabbatar da doka da oda.
To koya 'yan siyasar jihar ke ji da wannan hukunci ne yau? Alhaji Yarimu Mafindi, tsohon kusan jam'iyyar PDP ne a Najeriya, yace su kan daman sun san arina.
Ai, hukunci ya tabbatar da abinda muka faɗa kuma abinda muka yi lokacin da nake barin PDP in koma APC. Na gaya wa duniya kararra cewa PDP a garin Hadama bata tsaye da kowa ba a zaɓe. Duk sauran wanda suke rike da kujeru a Taraba dodori do ne kawai, ba wanda ya tsaya zaɓe. Don ba a taɓa primary a Abuja ba, primary a state ake primary. Duk wanda suke members of House of Representatives, senators da duk gwamna da waye, ba wanda ya tsaye da su. Don ba a bar delegates sun zaɓe su ba. Kuma yau gashi kotu na tabbatar da shi karara. Haka ba matara ba, Allah ne ya amfani da ita ya tunda abin da yake boye a Taraba tun zamani ban ba zabe na ikara ake.
To sai dai kuma jam'iyyar APC da ta samu wannan nasara ta ce fata barkalla. Alhaji Hassan Jikado shine ma shugaban jam'iyyar a jihar Taraba.
Alhamdulillah, Allah muna cikin dadi, muna farin ciki, muna murna kuma da abin da hukuncin da shari'a ke da sai ke a yau din nan game da wannan shari'a na gamba. Allah madaki barki ku da abubuwan da suka faru, saboda abubuwan da suka faru tun da san mun gaya muku, mu ne muka ci dadi, mu ne kuma da nasara, kuma mun tabbatar cewa Hajiya Aisha ita ce gamban da ya tsara haka muka tafiya. Saboda haka mun yadda mun amince, mun ji dadi kuma mun saboda mutanen Taraba da sauran yankuna duka duk inda suke daga cikin Najeriya har wajen Najeriya.
To koya bangaren jam'iyyar PDP da kuma gwamnan jihar Akwai Dare Dusan Isa ku ne yake ji da wannan hukunci? Mr. Napoleon Adamu shine ma sakataren yaɗa labaran jam'iyyar PDP a jihar Taraban.
Hukunci dai mun ji ta, kuma abin kotu ne. Yawancin mu kuma mu lay people ne, wato wai da ba su yi karatu ba. Don suna su yi nazari dan akwai inda sun ga cewa su da yi tukunce, to su ne za su dauka kara a madadin sakara da sauran membobin PDP. In kuma kotun da ta yi ruli a yau nan ta faɗi waɗannan dalilan ɗin da kan gaskiya ne, to ai dole ne PDP ta shanye wannan, ta yi shiri saboda wani karo, amma ba wannan karon ɗin kuma ba.
Yanzu dai an zura ido ne a ga yadda wannan dambarwa za ta kaya, ganin cewa ɓangaren gwamnan na ma haramar ɗaukaka ƙara. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.